masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya bakon da muka raka ya dawo na bauchi an tashi lafiya
lafiya kallau malama Grace
naga Azumi ka ce wai ka guje ma zafi kuma naga kamar kada ne maka na ƙasa
to ai awoyin suna da yawa awa 18 fa
Ato ba haka muka ce ba bako da wuce da
shi ce
baba da ce baba ta ji babban bakon mu wai shi mai wayo
wato abin da ya wani mamaki ne bayan an sha ruwa a nan sai waje lokacin su a Najeriya can kowa ya kwanta ma ya shirin kwanciya shi lokacin mu za mu sha ruwa
eh
sai ka doki awa 1:30 har guda 18 fa ko 19 lalle sai dai da dai ce kawai dadin shi babu zafi
ba zafi
ana sanyi kuma
yawa to kuma ka ga a gida din nan banda matsanancin zafin nan kuma gashi muna fama da matsananciyar kuma karancin wuta
komi da komi tsada abinci
da abinci ga rashin wuta din nan da
keke dai bari
kana Azumi kuma kana yawon bude ido ka dauki hankalin ka cikin
wannan so in tambaye ki wai wannan garin naku ko kuma kasar taku kowa na da mota ne to ni banga kamar a gida ba wani a tsallake titin hanya ko kuma yana bin gefen hanya kowa za ka gani da motar shi ne duk inda ka je akwai motoci
dai kenan
na biyu kuma shin ba amfani da kudi ne sun ga kowa dan katin nan yake amfani da shi ne ATM katin shi ko ne ko shago kaje ko gidan mai kaje ko meye kaje sai ga kowa dauko dan kati ya dan dangwala shikenan sai a ce ya tafi
sai ka ga kuma ko mi kankanta shi da za a saya sai dai mutun ya ajiye na'ura din nan
shi ne nake gani nace dan dauko na dauko wani $200 wai dan mika sai ka ga ana kallo na ana neman canji nace
akwai masu amfani da kuɗin amma kalilan
irin mu kenan ko irin su baba ya kuma mukeri ko
kace wai kace muna hira wai sai kace wai akwai wani abu kuma da kake sakata ba wai baka ga ko mutum da yana ketare titi da gudun tsiyama.
To ina ga na duba muka tafiya zuwa Bajine zuwa Bajine zuwa Jalwa din nake ga miki.
Ta hanya da gudun tsiyama zai.
Wallahi kuwa sai ce a to wannan kuma ko a sannan kowa da moya da mota ne.
To ai barin ga maka wannan abun mamaki ba annan sabili da tsabar ka'ida kaga in banda inda aka sassaka inda ya kamata ka tsallake hanyar nan ba inda aka da aka saka aka sa da ya kamata ka tsallaka hanya in ba nan kai ya kamata ka tsallake hanya kuma an baka izinin tsallake hanya an baka wuta ta kafa ka tsallake hanya ba idan misali ka tashi cikin gudun kamar yadda kake faɗa mun yanda mutanen mu za su auka kan hanya da gudun tsiya wani lokaci mota ta buge su
haka
in mota in tsautsayi ya same ka ka ketare hanyar nan ba akan ka'ida ba mota ta buge ka dalilin buge gan na motar ma ta zo ta ci karo ta lallace to kai ke da laifi kai jinya kanka ka kuma gyara ma mai mota sabili da ka kai abin da ake kira jaywalk ka tsallake titin inda bai kamata ba to kai ke da laifi wace wani na same shi wani mutum ina ganin shi da ya ce sai na babba na ganin shi shekaru da dadewa sai na bayan kusan wata ɗaya sai na gan shi na ga dai kamar bai iya turanci ba sosai irin
hispaniyawa
ina to ni ba na gida ba ne to ni da na ga dai kamar bako ne sai ina kusantar shi dai ina hira da shi dan sai na yi wata ɗaya ban gan shi ba sai da na gan shi sai na ce mashi a'a ya ba na daɗe ban gan ka ba ni ba ma san sunan shi ba sai ce yana faɗa ban labari ga abin tausayi ga abin dariya ya ce mai ya je DC ne zai tsallake hanya sai mota ta buge shi mota ta buge shi ya ji ciwo sai da aka kai shi asibiti da aka kai shi asibitin kuma aka ce shi tare da dala 1,000 wai saboda bai kamata ya tsallake ya tsallake hanya a inda bai kamata ya tsallake hanya ba da hariya
ya dauka yana gida ne ko
da ta kama ne ta kama ta tausayi shi ina ji ga shi ya buge ga ta har kana ganin ta ba ina ji ga mali ga suka zaka
ga suka zaka ka biya kudi ka buge ka kuma ka biya kudi ka biya kudin asibiti ka biya kudin
eh shin da ka tsallake ta ne ba inda ya kamata kafa ta tsallake ba a ba ka inda da tsallake
wannan abu sai turawa ma sai tura annan
Bye.
Wanda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe zaji kana da gaishe-gaishe aure to bari mu fara da aure mallam Azhar
to dan fara da gaishe ne ta musamman ta bangajiya ga Abubakar Bala Inuwa a tudun Gwadan Kaduna da fatan alheri na aurar da ƴarsa wato Asma'u Abubakar da ankwanta Muhammadu Sarki dan sarkin daddare Alhaji Balarabe wanda aka daura ƴan kwanakin bayan Allah ya ba su zaman lafiya
amin Allah kuma ya sa mutu karaba ko
eh kware da gaske
yawa
eh gaisuwa ta musamman ga Brigadier General ML Ibrahim wanda ya kammala wani course a Ascon can Badagry a Lagos da fatan kuma za a mori wannan course da aka yi sai kuma controller shige da fice na jihar Katsina wanda ya yi retire kwanan nan wato controller Bin Umar fatan za a rungumi aikin gona tunda an samu abin yi yanzu sai gaisuwa ta musamman eh a gai kware da gaskiya kowa ya koma ba ki ga manyan manyan nan duwan da ya gama aiki sai koma gona
haka ne
abin da ya rige kenan eh akwai gaisuwa kuma ta musamman ga Rabiu Faisal wato mai Borno da Idris Lame da Babangida Nefa da Abubakar Dogo Abdullahi Dogo kai wanda shi kuma abin da ke man mamaki da shi ba wani ba shugaban kasar America da yake so kamar Donald Trump wanda ya tafi
kofa
a kullun haka yake shi wai
kowa wanda yake burge shi
kullun muka taru muna magana sai ce shi Donald Trump nace da Donald Trump ya san da shi a lokacin killa da an ba shi visa kuma green card ya dawo America
to kana da shi an ce aka ce kowa da wanda yake so daga tun da aka ce muta America miliyan 70 to aika imana da farin jini
haka yake abin da yake cewa kenan kamar kina tare da mu abin da Abdullahi yake faɗa kenan wai ya samu mutane fiye da miliyan 70
haka
eh to akwai abokinsa kuma Adamu Aisana director na motoci haka sai kuma Dr. Ibrahim Alhaji da kuma Sale Ninge wanda aka bashi sarauta a Ninge amma ko ke ban samu sunan sarauta da aka bashi ba to Allah ta shi riko dai
to bari mu kuma mika gaisuwar fata alheri ta bari ya huce zuwa ga Reverend Emmanuel Sule a London da Reverend Chris Abaga a birnin tarayya Abuja sai Isuwa Ishaya da Ruth Audu da Alex Ibonyi sai Salomi na Namajam da Yunana Gada da Akalaha Agnus gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Caleb Nyani da Sarbeta Saba makon da ya wuce mun kafa labari a shafinmu na sada zumunta to waɗanda suka ba da ra'ayoyinsu akan wannan kacici-kacici da muka buga Buhari Yahaya Nguru sai Hussein Umar gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Bashar Aliyu Gidan Buji da Comrade Usman Shehu Mai Saje sai Usaini Dangote Karasuwa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Aisha Umar Abdullahi da Abdullahi Bala Zango sai Alhaji Kabiru Highlanders da fatan kun tashi lafiya gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Dan Ladi Balarabe da injiniya Isa Saddam sai Garba na hali kamba ne ko da Babandi Muhammad Barde Allah ya sa na faɗi Babandi daidai da Kabiru Abubakar Bulanyaki ka san Bulanyaki
a'a
to
kila a yobe ne ko
a ina jin kamar a yobe ne
ka yi bula
bula nan to bula bula nan ta tunde ji da fata
kada ki bari kanu ki bari kanu su ji ki to
har da dauda biya beli na da kuma da samana kai na an samana kai na da haru da dauda kun yi beli na ku ne ne ya na
to shikenan
da Usman Lawan sai bula ma gashuwa da Idris Suleiman Usman sai Saidu Kashina Hakihum sai Bidyaminu Jamo da Nasir Dan Birni da Isa Alhaji Abubakar gaisuwa bari ya huce zuwa ga Mubarak Muazu Zirmi da Ibrahim Yaksha Auna da Abu Sa'ad da Idris Yahaya da Ibrahim Gongola gaisuwa a bare huce zuwa ga Musa Malam Indo da a jamhuriyar Niger kenan daga birnin Kazawai jamhuriyar Niger sai Rabiu Musa shi ma daga jamhuriyar Niger da kuma Usaini Mukta da fatar an waye gari lafiya
Feeling in the one drop, and we still find time to rap. We're making the one stop. The generation gap, I feel this bumping as it meets within, playing a rhythm.
Makon da ya shige muka kafa wani labari na san ka ji labarin da muka bayar na ango mai tafka fitsari labarin da muka bayar muka kafa kenan muka ce tsakanin ango da amaryan wane ne yafi wauta to kowa da ya bayar da ra'ayin shi daga masu cewa amaryan tafi wauta tunda ita tace ga sai ta ba tana ji tana gani kuma wasu suka ce dai kunya tun san ta san mijin yayi fitsari dai kunya ce kawai tunda amarki yasa take rufa mishi asiri wani kuma wasu kuma suka ce ango ma ICC ya ba su kunya to sai
yuni ta maka da da cewa amaryar ta san cewa shi yayi wannan fitsari shi ta wayin ce
to ni dai magaji yace to shi ma yana da irin wannan labarin kuma da gaske ne abin ya faru wai da wani abokin ki to Allah ya sa abokin kan dai baya jin wannan labarin wai ne sai yace ba wai yace wai abokin shi ne wai suna bacci da amarya shi sai yayi mafarki yana fitsari a gefen titi to ashe bacci yake sai ya maka fitsari shi kan sai ya gama fitsari tukuna ya ga ashe kan gado yake kwance da gaskiya ke kwance shike nan da ya farka ya ji shi a jike ta ya rasa yanda zai sai ce mata shi ke tashi tashi ki kawo mun ruwa in sha kishi ya dame ni ga duba ya tace ni gaba ce shi yake yake dauke ba ma babban kwano saboda kishi nake ji sosai a cikin kwano da ya karɓi ruwan yana karɓa kawai sai ya buge sai ya tufar da shi a kan gado sai ya fara ce to kin gani kin jika mana kishiya
dan
ka ji mai wayo
kamar wanda wannan Sadu
Sorabe ka zo mana da labari kace
akwai a wannan dai kusan wannan din ne kafin zo wancan na miyan kuka da na rake Sadu Sorabin dame dake Bauchi wato a Malam Goje ungwar Malam Goje shi ma ya koda makancin labarin na ango da amarya shi yace da suka an gama budan kai kowa ya watse suka sai ango yace to ai kama ruwa shiga ban daki yana shiga sai kirfta kulle shi a daki a bayan daki kai ta kulle shi yau ne zaki ina buga kofar nan tace a bazan bude ka ba dama na wa saurayi na tsohon saurayi na alƙawari cewa da mun shigo in na zo daki zan kulle ka bazan bude ka ba sai safe to hakan aka yi aka ce to kusan irin wannan kenan ta kulle shi da safi ta fito yace me yasa kika mun haka tace a dama ta wa tsohon saurayin ta ne alƙawari
kai angonya zaka yi
to shine wannan kin je wannan tambaya ga masu sauraron mu
to kace kana da labarin mai cin tuwon kuka
to ai su bi ne wannan shi dan sante da kine tukuma har yanzu dama kun yi magana sante da ke yana share da ke ne ya share da ke za share da ke sai ce wai shin tambaye ku har yanzu kamfanin kera motocin Peugeot yana nan kuwa
to fa
don baya ganin Peugeot 504 da 505 sai aka ce mishi kware akwai J5 mai daukar da ke zuwa kamfanin yin sukari wato na sabara zuwa kamfani da ke numan a jihar Adamawa wanda kafa shi tare da kamfanin yin fijo shi kuma mai miyan kuka cewa ya ana cin abinci ne yace a bashi shi tuwo miyan kuka su mabita mai zafi yace a ƙara barman shanu sai ya gama ya kusa gama sai ce wai tambaye ku musamman ku yan jarida wai da gaske ne za a canza wa garin Hadeja Matsuguni domin na ji labarin ku wai saboda ambaliyar ruwa da ke faruwa a kota shekara aka ce za a canza mu ta wurin zama sai aka ce haka ne amma kuma fa za a bar itatuwan kuka da saboda suna da amfani mutuka da bil'adama sai tashi ya tsaya ya ce shi ba daga cikin ba haka yake nufi ba ka ce ai ba an san ba haka yake nufi ba amma za a tambaya dai a gani
to na ga malama jin na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki a yau a wannan zangon yanzu a madadin
Ado Abdullahi Hazard
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Chances grow stale.